yau dandalin VOA babancin wa ya samu.
So dandalin VOA yau yana tare da Mustapha Muhammad Hausawa.
Mustapha Muhammad Hausawa. A Kannywood kai wane ne?
So a Kannywood abubuwa kusan shi as a producer ya kamata a ce.
Okay, producer.
Yeah, producer. Ya kamata a ce kana da abubuwa da ka iya kuda ba perfect ba. So kamar
perfect ne ba dai kuda
ba. No. So you can be perfect in everything. Yes.
So when dai ka san ka
aya you have a knowledge on it yawa kana da ilimin wancan kana da ilimin sura din ka zo aikin ka ba wani crew da zai baka matsala.
So kana tashi shiga kani daga da producer ka shiga kai tsaye?
Ba da producer na shiga.
Daga me aka da me aka fara?
Da cameraman na fara.
Cameraman.
Yes.
Muna batun kaman
san tun 2003 kenan
shekara 10
shekara 10 yes
ko kana ga kika ga dan yaro
eh
ko irin jikin
da kai eh to sai dai ina jin irin jikin naki ne
to me da hankalin ka ka fara
so a koda yaushe duk dan adam in ya tashi a rayuwa kana da wani gobe da kake son ka isa so kamar yanayin gyara a tsakiyar society ka so idan baka da karfin da an buɗe muryar ka kai magana za a ji ka to ka zo da wani abu da ya zama al'umma za su amfana da shi gaba daya
shine dalilin da
shine dalili
to an ci mu buri
to alhamdulillah ba laifi
me yasa ka ce ka ci mu buri
so abin da yasa nace na ci mu buri barin dau bangaren inda nake rayuwa kamar jahar mu ta Kano akwai abubuwa da yawa na dabi'u da nake son a samu kamar gyara akan su na kula da haƙƙin zamantakewar juna to dai gurgudu a dan irin contribution dina an samu wannan
kenan a zamantakewar mu akwai matsala
eh muna da wannan matsaloli
more misali wannan irin
matsalan mu na farko inda muke samun matsala bamu damu da rayuwar ƴan uwan mu ba kullum matsala ta tawa ce ni kadai banda abokin zama
amma da mun san haka ake koko daga bisani ne mallam Bahaushe ya tsinci
gaskiya daga bisani ne mallam Bahaushe ya tsinci wannan bakuwar al'ada amma da ba al'adan mu bace dan kusan zaki ga da a iya tashi cin rayuwa ta zaka ga gidan makotan ku kamar gidan ku ya zama gidan iyayen ka sai
yanzu kuma sai aka samu sabani
sai aka samu sabanin haka
misali da producer kake yi shin zaka iya ba mu misalin daga cikin fina-finan da ka shirya wanda jiwon film din ya kunshi irin waɗannan sakonni ko kuwa wanda har ya samu nasara
so mostly ba wai film ne haka da irin ake yi a saida a gari ba so irin documentary ne wanda zaki ga at times ba ma ka fiye sanin takamaimai ba ka safai zaki same shi da suna rubutacce ba
to a cikin irin waɗannan documentaries din a ba mu misali
kamar misali akwai wata magana last da mai martaba sarkin Kano yayi so wannan maganar daidai gurgudu mun yi iya bakin kokarin mu akan ta kamar magana na yawan aure da Bahaushe ya samu da saki anyhow ba wani wannan so mun dan yi documentary akan haka kuma alhamdulillah yin wannan ya taimaka gurin samun saukin mummunar fahimta da ake wa shi mai martaba sarki
wani irin kalubale ka kai fuskanta a yanayin na aikin ka
so duk aikin da bawa zai yi a rayuwa dole dama zai samu challenges kuma zai samu nasara
haka
so na kalubalen dai bai wuce kamar a ga kai yanzu ka zo ko kuma a yi maka kallon yaro a ki baka hadin kai yanda ya kamata ba amma da zarar kuma mutum ya zo inda zai yi aiki da kai sai ki ga ya soke wancan tunanin nasa sai baka hadin kai sai ku yi aiki
lafiya ina kake son ganin kanka anan a kankanin lokaci
to ba zan ce ina son na ga kaina wani guri mai nisa ba ba kuma zan ce ina son ga kaina a baya ba
ina kake son ka kanka gene a inda kake
ba zan tsaya a inda nake
ba
kuma kamar hangen mutum tunda duk sanda aka ce kana producing abu to kana neman ci gaba daga kansa so koyaya dai in an samu matsawa daga inda ake za a ji dadi kwarai da gaske
to dandali na godiya
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria